Kwanaki goma za a shafe tawagar kwararrun na IAEA na bincike akan zahirin abubuwan da ake da su a bayyane da kuma waɗanda ake rubuce a rahoton da hukumar Haniya mai kula da sha'anin makamashin nukiliya a jamhuriyar Nijar ta aike wa hukumar IAEA. Kamar yadda shugabar hukumar Madam Zainabu Mindaudu Sule ta bayyana.
Kamar wajen haraka network wannan na wuta wanda a gare mu yanzu, wai yanzu aka zuba mishi wutan nuclear yana iya tsaya koko ba zai iya ba, in baya iya menene kamata a yi? In an ɗauki fannin kare lahiya ɗan adam shi ma menene gare mu cikin gari? Abinda a gare mu ga wanda ake so, in ana so a yi nuclear ya kai ko bai kai ba, to wannan aikin shi ne muka yi. Da muka yi muka aika musu report, su ma suka taru can mutum 16 suka bincike aikin namu, su bincika su faɗa muna wai aikin nan namu. Magana da muka faɗi inda ya kai haka nan ne koko akwai gyaran huska da ya kamata a kawo.
Wannan shine matakin farko a shirin tantance yiwuwar kaddamar da ayyukan samar da makamashin nukiliya a wannan ƙasa da ke sahun waɗanda suka fi kowa arzikin ƙarfin uranium a duniya. Saboda haka shirin ke shafar baki ɗayan yankin Afirka ta Yamma.
To gaskiya ita wuta wannan da za a samu ta fi ƙarfin Niger, wannan wuta ta saboda ECOWAS ake santa. Akwai abun da suka aza wanda ake ce ma WAPP, West African Power Pool. Saboda shi wannan aikin da muke, Nigeria ma ta yi irin shi, Ghana ma ta yi irin shi. Kamar duk wanda ya yi wuta za a zuwa a zuba shi cikin wannan kwandon mai a saida ma sauran. Saboda nan zuwa shekara kamar 15 ana tsammanin ECOWAS tana da buƙatar wannan wuta ta nuclear, abinda ya kai cibiyoyi 8 a lalace, in ba a same su ba akwai matsala.
A yadda ƙasar Niger ta mai da hankali wajen mutunta ƙa'idodin da suka tsara ayyukan kafa tashar makamashin nukiliya, alama ce da ke nuna hukumomin ƙasar na da kyakkyawar niyyar samar da wadatar wutar lantarki. Dalili kenan da hukumar IAEA ta sha alwashin tallafa wa wannan ƙasa don ganin ta cimma burinta. In ji Mr. Anthony Stott da ke wakiltar mataimakin shugaban hukumar IAEA.
The IAEA stands ready to assist Niger throughout this phase and the subsequent phases of the development of your nuclear power infrastructure.
A shekarar 2030 ne ake sa ran so mu amfani da wutar lantarkin da wannan tashar makamashin nukiliya za ta fara sarrafawa. Abinda ake ganin zai bada damar bunƙasa ayyukan kamfanoni da masana'antu.
Yau in aka ce an sa wutar nukiliya cikin Niger, kama wannan todo croissance na tattalin arziki zai karuwa kashi 27, yanzu fa abinda muke bida kashi 6, 27 shekara ta fara, kuma sai an yi shekara 10, kowace shekara sai ya karu da 10.
Akwai wasu matakai da aka dauka na kare lafiyar jama'a, watakila kuma har zuwa mahalli da dabbobi.
To shine ma aikin da muke yi yanzu, magana ta fara kare dan adam, kare dabbobi da kare ƙasa da itace da komi da komi, dukka wannan sai an dauki matakai.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.